So we knew the bebop lives. Dizzy Bird, Miles, they did it way. Swing time people didn't figure it could stay. But they split, wouldn't you know, cause the time was passe. So we knew the bebop lives. And when there was a cat, who then started to scat and made it passes that established singing school became a popular pastime. So Bob went his prime wood. Differentiate the hot from the blue. Second, third generation still roll on all the planet fish that we certainly know. Like all gold rubbing it for and then there's night in Tunisia. So we know that bebop lives. Zow. Da 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 da